Mai sauraro, sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 7 wadda take zamanta a unguwar Miller Road karkashin mai shari'a Usman na Abba, inda a yau aka kirawo wata shari'a wadda gwamnatin jiha ta gurfanar da wani matashi mai suna Bashir Abdullahi Bashirawa wanda ake zargin sa da laifin hallaka wani matashi mai suna Ibrahim Umar ta hanyar saran sa da takofi. Kunshin zargin ya bayyana cewar matasan sun samu sabani har ta kai jallin da shi wanda ake tuhuma a yanzu yayi karar marigayin tun a baya, kuma an je kotun airport. Bayan kotun airport ta bayar da bailin shi marigayin, sai kuma aka yi zargin cewar shi wanda ake tuhuma a yanzu Bashir Abdullahi ya gayyaci marigayi Ibrahim da zummar cewar za a yi musu sulhu. A nan ne kuma aka yi zargin ya sa